أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haƙuwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 16 ga wata na Rajab wata na 7 kenan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 17 din watan 2 miladiya ta 2022 da izinin Allah wannan zai zamanto darasi na 60 mala zama na 60 a cikin wannan littafi ahkamul janaiz wa bid'aha wanda malai yana mana bayani akan abubuwan da yake haramun ne a yi su a gindin kabari bi ma'ana wanda baya halatta muna cikin gaba ta 11 wanda shine as-safaru ilaiha yin bulaguro zuwa ga wani kabari saboda ganin cewa kabarin na musamman ne ko na makamancin wannan to bayan malam ya kawo hadisai da suke bayani akan lalle baya halatta wani ya kulle kaya daga garin su ya tahi wani waje da zimmar cewa wannan wajen ba ɗaya daga cikin wurare guda uku bane ba ko ya zamanto masallacin Makka ko ya zamanto masallacin Madina ko kuma ya zamanto masallacin Qudus wannan shine abin da in ka tattara kayanka ka kimtsa waje guda ka kama hanya ka tahi to tabbas ladanka thabitun tabbataccen lada ne a wajen Allah subhanahu wataala amma wasu wuraren da misali kai ka kirkira ko suwa ne suka kirkira wannan ba zai dauki wannan hukuncin ba sai dai ta huska na daban na abin da ya shahi irin abubuwan da addini ya shar'anta misali wani mutum mana garci ka ce bi qasdi ziyara ita kuma ziyara zuwa ga wani dan uwanka musulmi wani abu ne wanda yake iya da ladan shi na musamman amma in banda shi dukkan wani wurin da ba waɗannan wuraren guda uku ba baya halatta tai kamar yadda malam zai ƙara mana bayani akan haka zamu tashi inda malam yake cewa wa fi hadhal hadith a cikin wannan hadisi na ƙarshe da malam ya ambata wanda shine hadisi na hudu hadisin qaz'a wanda yake ta aratul khuruj ila at-turi fa sa'altu ibn umara فقال اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد kenan hadisi shine malike ni anan yace a cikin wannan hadisi yace fadilatu hadhihi almasajid akwai falalar waɗannan masallatai guda uku masallacin Qudus da masallacin Makka da masallacin Madina yake cewa wa maziyatiha sannan kuma da fifikon da ko kuma bambancin da suke da ala ghairiha akan wasu masallatai wanda ba su ba me yasa likauniha masajid al-anbiya saboda waɗannan masallatai guda uku gaba ɗayan su masallatai ne na annabawa yace wal annal awwala qiblatul nas wa ilayhi hajjuhum saboda masallaci na farko shine masallacin Ka'aba ko yace masallacin Ka'aba ya samu wannan daraja saboda shine al-qiblar musulmai abu na farko kenan malai yace abu na biyu wa ilayhi hajjuhum sannan kuma law in za su tafi aikin hajji hallaucin ake zuwa wasani masallaci kuma na biyu yake cewa kana qiblatal umami salifa kenan masallacin ina Qudus yace shi kuma masallacin Qudus kana qiblatal umami ya kasance shine alqiblar al-ummumi as-salifa waɗanda suka gabace mu kenan duk annabawan da suke sallah gaba ɗaya ina suke kallo Qudus in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sana abu na uku masallaci na uku shine masallacin Madina go malike ta wa salisu ussisa ala taqwa shi ko masallaci ne da aka kirkire shi akan tsoron Allah wanda Allah ya yabe shi a cikin suratul tauba malike ta waqtulifa fi shaddir rihal ila ghairiha waɗannan masallaci guda uku babu sha kowa daga cikin malumai da wanda suka biyo baya kowa ya yarda cewa waɗannan masallatai wasu wurare ne na musamman amma waqtulifa an samu sabani fi shaddir rihali ila ghayriha mutun ya kimtsa kayan shi ya tahi da zimmar zai tahi waje kaza mal yace kan zihabi ila ziyarati salihina kamar ka ce zaka je ka ziyarci wani mutum managarci ahya'an wa amwatan didde ya zamanto ko yana rayi ko kuma ya zamanto ya mutu sannan kuma wanda kaga an yi sabani akai yace wa ilal mawadi'il fadila sannan kuma da dukkan wani wurin da ake ga cewa iya da falala amma ba waɗannan guda uku bane ba shi ma akwai sabani akai sannan kuma li qasdi tabarruki biha da niyyar mutun ya je wuri kaza saboda ya samu albarkan da yake wajen wassalatu fiha ko kuma yace a mu masallaci kaza za mu tahi kuma bai cikin wannan masallatai guda uku sai ya ce wani lahiya sai ya ce a an ka tai can kai sallah ta hi karbuwa to kaga wannan wani abu ne wanda ma anzalallahu bihi min sulal malati fa qala ash-shaykh abu muhammad al-juwayni kenan zu tattaunawa ba magana masallatai guda uku wannan su an kare yan tattauna za ta zo akan zuwa wani waje ziyartar wani mutum managarci sawa'un ko da ran shi ko ya mutu ko kuma wurin da ake ga iya da falala saboda wurin bai albarka ne saboda zai sallah a wajen malike ce anan al-imamu al-juwayni yake cewa al-imamu al-juwayni yace yahrumu shaddur rihali ila ghayriha amalan bi zahiril hadith yace shi abin da ya fahimta idan ka duba wannan hadisi guda hudu da malike ya kawo anan sai ce yahrumu ya haramta shaddur rihali mutun ya kimtsa kayan shi ya kulle da niyyar yin bulaguro ila ghayriha ya tahi wajen wasu wurare wanda ba waɗannan masallatai guda uku ba me yasa imam al-juwayni yayin wannan maganar yace amalan bi zahiril hadith yana aiki da zahirin abin da hadisin ya hudi mazalla yace kar a kulle kaya a tahi wani waje da niyyar yana da falala sai waɗannan wuraren guda uku kaga wannan shine zahirin hadisi ai ko kuma maganar shi fi makaniha mal yace wa ashara al-qadi husayn ila ikhtiyarihi al-qali husayn shi ma ya tahi akan ila ikhtiyarihi zuwa ga abin da yayi zabi shine cewa haramun ne a tahi wani waje ba waɗannan wuraren guda uku ba da niyyar ibada mu fahimta kenan ba kawai zuwa a da niyyar ibada da niyyar ce an ka tahi yahi waje kaza kaga baka da dalili ai imam husayn al-qadi husayn shi ma tahi akan magana ta imam al-juwayni abu muhammad al-juwayni وبه قال عياض حكى عياض شماتي اكن حكى وطائفه من دوسو daga cikin jama'a malice wa yadullu alayhi ma rawahu ashabu sunan min inkari abi basra al-ghifari ala abi hurairata khurujahu ila al-tur wa yadullu alayhi kuma yana nuni akan haramcin zuwa wani waje ba wadannan wuraren guda uku ba yake cewa ma rawahu ashabu sunan abinda ashabu sunan suka rawaito shi min inkari abi basra al-ghifari Abu Basrat al-Ghifari mun karanta a baya a cikin hadisi ko yayi inkari gawa ala Abi Hurairata ga Abu Huraira ya mushi inkarin khurujahu ila Tur da Abu Basra yake tambaye Abu Huraira daga ina kake yace ai daga Tur yace anda na gamu da kai kanka ta hida baka ta hiba saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a zuwa waje kaza ba kulle kaya a tahi wuri sai wuraren guda uku kawai shi kuma at-tur me ina ne at-tur shine dutsen da Allah subhanahu wataala yayi rantsuwa da shi wattini waz-zaitun sai ce wa quri sinin wannan dutsen na at-tur wanda ubangiji subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa a wajen takliman magana to wannan wurin shi ana ga kaman wani wuri ne na musamman da aka sai yayi dagari ya tahi Abu Basra sai ya ce mushi a baya halatta ka tahi me yasa saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a daura kaya ayi bulaguro a je wani waje da niyyar yana da bambanci da sauran shi in ba waɗannan wuraren guda uku ba to kaga wannan hadisi shi ma yana goya masu Abu Muhammad al-Juwayni da su al-Qadi Husayn da irin su Iyad da wasu makamantan wannan akan magana da suka yi kenan magana ce wanda take tana da ƙarfi malikata khurujahu ila tur lokacin da Abu Huraira ya tai zuwa ga tur sai yace wa qala lahu yace law adraktuka inda na riske ka inji Abu Basra yake fadi Abu Huraira da na riske ka qabla an takhruja ma kharajta kahin ka huta tahiya da baka tahi ba saboda ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi anan kuma Abu Huraira bai ma Abu Basra al-Ghifari garrama ba da ya ambata ka sai gum ya kyale saboda shi ma fahimtar da Abu Basra ya ma hadisi shi ma Abu Hurairah aka hodi mushi abin da fahimta kenan malike cewa wastadalla bi hadha alhadith an kahu hujja da wannan hadisi akan wannan mas'ala fadalla ala annahu yara ala haml alhadith ala umumihi da ga su suna ga cewa wannan hadisi ko kuma Abu Hurairah shi ma yana ga cewa wannan hadisi za a dauke shi ala umumihi akan gamewa da kai duk wani masal bai alatta atahi wani waje sai wadannan wuraren guda uku wa wafaqahu Abu Hurairah Abu Hurairah yama Abu Basra al-Ghifari muwafaqa akan haka shi ma ya yarda malati was sahihu inda Imam al-Haramain wa ghayrihi min ash-Shafi'iyyah annahu la yahrumu wa ajabu 'an al-hadith bi ajwibatin yace magana ingantacciya a wajen Imam al-Haramain da wasunsu daga cikin maliman Shafi'iyya su kuma suka ce a su abinda suka fahimta sabani haka nan ne mi suka fahimta cewa la yahrumu baya haramta ka tahi ziyarar wani mutum managarci da sunan inda zaka tahi wurin yana da wata falla ta musamman ko kuma wasu wurare makamantan wannan suka ce ai wannan hadisin bai haramta ba to shi kuma gashi na hadisi na tsaye da kawahuwan shi ya za su yi shine malai ce wa ajabu anil hadisi bi ajwibatin suka ce wannan hadisin ku fahimtar shi ne ba ku yi ba ga yanda hadisi yake ne abu na farko suka ce minha annal murada أن الأفضلية التامة أبن دم زلا سلاس اللي يكى نهيدا شوى باب ونوري ونديك دا فللا دنيير أنك غيري أتسيو أن غرارن غدا أكو أي أنا نهين تكك فللا أما تر رجع فللا ذا سامو أنتي سكة إنما هي شد الرعال إلى هذه المساجد يتي بخلاف غيرها فإنه جائز anan kenan farala cikakka tana tattariga shaddur rihali a dar mai kaya dan niyan yin bulaguro ila hadhihi almasajid zuwa ga wadannan masallatai da aka ambata a cikin hadisi guda uku suka ce bi khilafi ghairiha sabanin wasu wanda ba su ba in ka tahi zaka samu an ka tahi wannan abun tahiyar da kai jaizun ya halatta tahiyar ka suka ce ya halatta amma cikakka falala suka ce ana tattare tana tattare da wadannan masallatai guda uku مالك وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ لا ينبغي للمصلي أن للمطي أن تعمل بايا تنتا جا وند زي كل كايا يبلا غرو يتهي وسوراري نيت لا ينبغي سكت كاجا لا ينبغي نم باينا نهي أكن حرام شيبا مالك وهو لفظ ظاهر في غير التحريم سكتي أول اللفظين كررا بحرم تايكي نهي ببال إنما ينا نهي تيوى وطن چندي سنه فللا أما وان دي تهي وانجا وجا وصورة رندبا وانن بما توشيما وانن جائزني وانا تاويل السوسو كيكينا ومدك كاجي كاسا وان چند نهارن نغسكياتنا نمس ياهي كاما زوشي يبا دي وانيبا مانا أفند سوكا فهمتا كشان حديث وكما واند حديثيني suka ce amsa su ta biyu kenan amsa ta farko in ka tahi wani wanda ba su ba ba za ka samu falala cikakka ba za ka samu falala ragagga suka ce amsa ta biyu akan shi wannan hadisin da yake bance wadannan masallatai guda uku suka ce wa minha annan nahya makhsusun biman nazara ala nafsihi salata fi masjidin suka ce a wannan hanin ke bancacce ne ga mutumin da ya adawan ayi bakance a karan kanshi cewa as-salata fi masjidin cewa yayi alƙawalin in Allah ya biya mushi bukata kaza zai je masallacin misali kadafi na nyami yayi sallar juma'a misali suka ce abinda ake nihi anan annan nahya makhsusun wannan hanin da akai bimana baya halatta wani addawar ga wani masallaci in ba wannan masallatai guda uku ba suka ce shine abinda ake nihi ba ana nihin ba wai ka tahi wani waje yana nuni akan cewa babu falala a cikin haka suka ce min sa'iril masajidi ghayra salasa banda wadannan uku fa innahu la yajibu alwafa'u bihi sai yace ai irin wannan adawal in koda an yi ma bayya wajaba akan mutumin da yayin wannan bakancin ya cika wannan alƙawalin wannan magana ce ta ibnu battal haka ya hadi amsa su ta uku malai ce wa minha kenan amsa ta biyu yana takaita ga mutumin da ya azim adawal go ta farko kuma babu cikakken falala na uku kuma wa minha annal murada hukmul masajidi faqat eh suka ce abun nihi kawai anan kawai hukuncin masallaci ne ake nihi kawai bimana wa annahu la tushaddu rihalu baya halata kulli kaya ila masjidin zuwa ga wani masallaci mil masajidi na daga masallatai lis-salati fihi dan yin sallah a wannan masallaci ghairi hadhihi thalasa banda wadannan masallatai guda uku su abinda suke nihi anan sallah kadai amma abinda ba sallah ba wa amma qasdu ghayril masajid li ziyarati salihin amma misali a ce masallaci kaza akwai wani managarcin bawa kaza dan ka tai masallacin a kai ba sallar ta kai ka ba me kai ka ziyarta wannan mutumin suka ce babu laifi aw qaribin ko wani dan uwanka aw sahibin ko wani abokinka aw talabi ilmin ko kuma ka tahi wurin ne saboda neman ilimi aw tijaratin ko kuma ka tahi saboda kasuwanci aw nuzhatin ko kuma ka tahi saboda buda yawon bude ido suka ce fala yadkhulu fi nahyi wannan bai shiga cikin wannan hanin yanzu ana huta mutum ce ya tayi wuri kaza kawai saboda je shaka suka ce in dai ba dan sallah bane dan wani abu wannan babu lekana iya zuwa suka ce hadisin kenan ba yana nihin ba kawai waɗannan masallatai ana nihin an kayyade su da yin sallah ne amma wata manhuwa daban ta kai ka wani masallaci suka ce to wannan hanin ba a yi shi ba nan mali ce wa yu'ayyiduhu ma rawahu ahmad abinda yake kara ma wannan maganar tasu ƙarhi abinda imamu ahmad ya rawaito shi min dariqi shahr ibn haushab daga hanyar shahr ibn haushab qala yace sami'tu aba sa'id naji abu sa'id yana fadan yake cewa wa dhukirat indahu as-salatu fi at-tur abu sa'id an ambaci hukuncin mutun ya niki gari ya tahi wannan dutsin da Allah ya magana da annabi musa ya je can yayi sallah fa qala sai abu sa'id yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa la yanbaghi lil muti baya halatta ga mutumin da zai kulle kaya an tushadda rihaluhu mutun ya kulle sirdin raqumin shi ila masjidin zuwa ga wani masallaci tubtaga fihi salatu dan neman yin sallah a wannan masallacin ghairal masjidil haram banda masallaci mai alfarma wal masjidil aqsa da masallacin qudus wa masjidi da masallacin madina kenan to anan inda tarkatarkar take shine ila masjidin zuwa ga wani masallaci tubtaga fihi salatu dan niyyar yin sallah ka kenan in wata niyya ce ba ta sallah ba kenan me ya halatta ko to ga abin da malamai suka biyo ba shi wannan hadisin daga shi malam albani zai fara wal masjidil aqsa wa masjidi yace wa shahrun hasanul hadis wai shi wannan shahar yace hadisi ne wanda yake kyakkyawa wanda imam ahmad kenan yau zai zo da shi ko yace wa in kana fihi ba'du dha'fi yace ko da cewa ma dai akwai wani nau'i na rauni a tare da shi shahar ibnu haushab kenan shi zo na hadisin dai kaga inda hadisin shi ya tabbata la'alla magana da suka yi ta uku ta zamanto ta samu me ta samu huskan shi wajen shiga qultu albani yace nace game da wannan hadisin laqad tasahala al-hafiz yayi sakaki tasahul shine kaman sakaki yake cewa fi qawlihi a cikin maganar shi da yayi fi shahrin akan wannan mutumin shahar da yace annahu hasanul hadith wanda yace wannan mutumin hadisi ne mai kyakkyawa hadisi ne mai kyau daga cikin matakai na hadisi akwai hadisi hasan bayan hadisi sahihul li zatihi sahihul li ghairihi sai hasanul li zatihi sai hasanul li ghairihi to shi suka ce hadisin shi hasan ne yace ma'a annahu albani yace tare da cewa shi al-hafiz qala fihi shi al-hafiz ibn hajar ya fada game da shi wannan shahr ibn haushab ya fadi yayi magana akan shi fit taqribi a cikin littafin shi taqrib shi al-hafiz yake cewa kathirul awhami mutunne mai yawan rudu mana iya da rudu da yawa sai ya faɗi magana an karkata zuwa gare ta sai wani abu ya bana ce wane ya akai kaza ce kai wallahi tsammahani nake ashe kaza ne ashe ba haka nan bane kaza ne kaga rudu kenan to kaga irin wannan hadisin shi tuni malama hadisi suka yi waje da shi kasirul awham kama sabaka kaman da ya gabata mali ce wa minal ma'lumi kuma ai abu ne sananne anna man kana kadhalika duk mutumin da ya zamanto halin shi haka ne ya zamanto iya da wahami da yawa fa hadisuhu da'ifun hadisin shi ai hadisi ne mai rauni la yuhtajju bihi ba a kafa hujja da shi kama qarrarahu al-hafiz nafsuhu kaman da shi imam hafiz din da karan kanshi shi ya tabbatar da haka a cikin littafin da ya sharhin shi na an-nukhba nukhbatul fikr mali ce summa hab kaga na farko kenan wannan hadisi yayi me ya haɗi yace ka yarda ma cewa annahu hasanul hadis cewa hadisi ne kyakkyawa amma yarda a bar wannan maganar da ifancin nashi yace fa innama yakunu kadhalika inda adami al-mukhalafa ai zai iya zaman towa hadisi ne kyakkyawa tunda yazo daga shahr ibn haushab tare da cewa shi wanda yazo da hadisin ma ya ce shi kathirul awhami ne kuma fihi da'fun tare da shi akwai rauni to a ce ma misali a ce hadisin kyakkyawan ne mallan ce fa innama yakunu kadhalika zai iya zaman towa kyakkyawa ne inda adami al-mukhalafa idan zaman to babu wani hadisin da yazo ya saba mushi amma misali an san wannan kasirul awham ne sai aka samu wani yayin magana tak amma ko maganar wannan wanda ake kokunto akan shi da wannan da ake da kata akan shi maganganu suna me suna karo da juna ya za a yi wannan watsa tashi za a dauki tawancin saboda shine katonta yawa shine malaka cewa inda adami adamil mukhalafa yace amma wa huwa qad khalafa jami'ar ruwati yace ka duwa ka gani ya saba wa ruwat wanda suka rawaito hadisin gabaɗaya saba musu yake ta allazina rawu alhadith wa suka rawatu hadithin an abi sa'id daga abu sa'id wal akharin sannan kuma da wasun su allazina rawuhu min an ghairihi wa suka rawatu daga wani sahabi ba abu sa'id din ba duka ya bi gaba daya ta tarasa ya saba musu to kuma za a ce hadithin shi hasan ne daga wannan hadisi ai ba zai sha ba yawa malati min as-sahabati kama taqaddama bayanuhu kaman da bayanin ya gabata fa kaifa yakunu hasanul hadith ya za a ce hadisin shi hadisi ne mai kyau ma hadhihi al-mukhalafa tare da wannan sabanin da yayi ga wadanda mutanen su ne suke da kat su sika ne yardaddu ne ya saba ma yardaddu gaba ɗayan su kuma a ce hadisin shi da kyau kaga ba zai yi ba malati fa kaifa yakunu hasanul hadith ma hadhihi al-mukhalafa sai alamatu ta'ajjub kuma sai alamatu istifham yi alamar motsin rai alamar abun mamaki sannan kuma alamar tambaya malai ce bal bari dai kawai kai huwa munkarul hadis wannan munkar hadisi ne munkar fi mithli hadhihi alhala a cikin irin wannan yanayin da ya saba mutane da suke siqat ne duna ayya shakkin ba tare da kowane kokonto ba aw raibin ba tare da kowane shakka ba ko kuma kokonto banda wannan hadisin nan dai halau mali yace adif ila zalika qara akan wannan bayanan da akai guda biyu akai qara gana uku kuma anna qawluhu fil hadith ila masjidin fadar da yace wa ila masjidin zuwa ga wani masallaci yace mimma lam yasbut an shahrin nafsu shi shahr ibn haushab din ba ake tarkatarkan cewa kasirul mukhalafa ne aiwa to shi a karan kanshi ma inda lafazin shi yazo wannan lafazin na ko kuma kalma ta ila masjidin kwata-kwata bata zo ba a cikin nashin ba to kaga wannan kwarewa ba zai samu gindi zama ba malace mimma lam yasbut an shahrin nafsu yace faqad zakaraha anhu abdul hamid yace abdul hamid ne ya ambata daga gare shi walam yadhkurha anhu yake cewa laysu ibnu abi sulaym amma lays ibnu abi sulaym shi bai ambata cewa ba yaji haka daga shahr mutane da guda biyu suka rawaito hadisin daga gare shi misali na harkon su Abdul Hamid na biyu su kuma Lays ibn Abi Sulaym to kuma su ma shi wanda suka amso daga wajen shi ma akwai matsala akan shi sannan kuma su ma suka shiga sabani kuma tsakanin su wani yace ai ya ce kaza wani ya ce a bai ce kaza ba to kaga ba a gina addini haka malati wa hadhihi ar-riwaya indahu arjahu li muwafaqatiha li riwayati thiqati kama arafta ya sannan kuma riwaya ta abi talays ibn abi sulaym ita tahirin jayi ma akan ta ita abul hamir gin to amma kuma lu sun ka lafazin ila masjidin sannan kuma babu shi asali malati wa aidan sannan kuma bayan haka ma fa innal mutaammil shi akan wannan hadisin da hallo duk mutumin da zai lura fi hadisihi a cikin wannan hadisin nashi yajidu fihi dalilan akhara zai samu wani dalili na daban ala butulani zikri hadhihi ziyadati fihi akan lalacewa ambatan wannan karin da akai a cikin shi wani kari ne ila masjidin yace wa huwa qawlu anna aba sa'idin ihtajja bil hadisi ala shahri li dhahabihi ila quhur cewa abu sa'id al khudri ayyaka wa hujja li hadisin ku akan shahr ibn haushab saboda tahiyyar da yayi zuwa ga aqur yace falau kana fihi hadhihi ziyada inda akwai wannan qarin a ciki allati takhussu hukmuhu bil masajid wanda take kebantan hukunci shi game da masallati gaba daya duna sa'iril mawadhi'i al fadila banda wasu wuraren da suke da falala kaga shi hadisin nan magana yake akan masallaci ko ila masjidin amma shi kuma shahr ibn haushab ina tayi duru ya tayi duru masallaci ne ba masallaci bane kenan kaga hadisin nasu amayar da cewa ya inganta kuma hujja ce akan su bi ma'ana ba su ne za su ba da hujja akan cewa halaccin abin da suke hujja ce akan su
saboda shi hadisi a karan kashi bai ambaci wannan ba tur ba shi kuma tur aiwa masallaci bane ba shi kuma hadisin yayi bayani akan ila masjidin zuwa ga masallaci shi kuma tur ba masallaci bane malike cewa la duna sa'ir al mawadhi al fadila kenan shi hadisin bai yi bayani ba akan wasu wurare masu falala kaga shi tur yana cikin wuraren da ake gaci sana falala ko saboda Allah yayi magana da annabi Musa a wannan wajen da irin itaciyar da aka yi bai'atul ridwan lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauransu ga wanda suke ga haka kin yace lama jaza li abi sa'id radiyallahu anhu an yahtajja bihi alayhi aida bi halatta baga abu sa'id ya kawo hujja da shi ya kawo mushi hujja da wannan hadisin yace li anna tura laysa masjidan saboda tur ai ba masallaci bane ba wa innama huwa aljabal almuqaddas alladhi kallama Allah ta'ala Musa alayhi salam bal innama cewa kawai dutsi ne wanda Allah mai girma da buwaya yama annabi Musa alayhi salatu wassalam magana akan shi fala yashmaluhu alhadith daka wannan hadisin kwata kwata bai da alaka da magana akan tur kenan wannan hujjar da suka kawo koda a ce hadisin ya tabbata hujja ce akan su saboda shi hadisin ya ce ila masjidin shi kuma tur ba masallaci bane ba malika ta fala yashmaluhu alhadith law kanat ziyaratu sabitatun fihi a ce ma misali ila masjidin ya tabbata to shi ma ba zai zama hujja ba wala kana istidlalu abi sa'idin bihi da kaw hujja da abu sa'id yayi da shi wal halatu hadhihi wahaman sannan kuma halin haka din wahami ne daga gare su la yu'qalu an yuskata anhu an yaskuta anhu shahrun wa man kana ma'ahu sannan kuma a daidai lokacin da yace ila masjidin kaga wannan wahami ne tunda shi duru ya tai inda a ce magana haka nan ce kaga da shi shahar ibn Aushab da bai yi shiru ba sannan kuma da suke tare da su suma da ba su yi shiru ba saboda lafazin yana nuni akan me masallaci shi kuma ina ta yi shi kuma tsuru ya ta yi malice fa kullu hadha duka waɗannan bayanan da aka yi yu'akkidu yana tabbatar da butulana hadhihi ziyada cewa wannan ƙarin da aka ila masjidin lalacaccen magana ne wanda babu shi wa annaha la asla laha batta da tushe ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malice fa thabata mimma taqaddama annahu la dalila sai ya tabbata daga bayanan da suka gabata na dalilai cewa annahu la dalila yukhassisu alhaditha bil masajid babu wani dalilin da yake kebance wannan hadisin da masallatai gaba daya fal wajibu abinda yake wajibi al baqau ala umumihi bimana takaituwa akan yanda bayanin hadisin ya zo gaban menshi alladhi zahaba ilayhi abu muhammad al-juwayni wanda abu muhammad al-juwayni yake cewa kawai duk wani masallaci banda waɗannan guda ukun kawai bai cike kenan wannan umumin an yi kamata a tsaya sannan wa man zukira ma'ahu malice wa huwa al-haq wannan shine bayani na gaskiya to wannan bayanin da aka yi gaba daya rushe hujjarsu ta uku ce ko ai bai magana akan hujjarsu ta farko da hujjarsu ta biyu shine yace baqiya alaina yayi saura akan mu aljawabu ala jawabihim alawwal wa thani amsan su da suka fara badawa na fari da na biyu malice faqulu amsan su ta fari shine cewa za a samu falala amma falala ce daga gaggahu kenan haka jaiz ne a kai wani masallaci wanda ba wannan ba sannan kuma amsan su ta biyu cewa ai halin yana takaituwa ne akan mutumin da ya adawal ko yayi bakance malice to ga amsa akan wannan bayanin da suka yi faqulu albani yake cewa ina mai cewa inna hadhal jawaba wannan amsan da suka bada saqitun rushashshe ne mana amsa ce da ta fadi babu ita min wajhaini ta huskoki guda biyu huska na farko al-awwal anna al-lafza allazi ihtajju bihi lafazin da suka kafa hujja da shi cewa la yanbaghi yace ghayru sabitin fil hadisi ka duba hannu malamai suke bin abubuwa sala sala lafazin aka dauko aka la yanbaghi sun ka hujja da shi go ai su da suka tashi magana ta suka kawo hadisin da yake cewa la yanbaghi baya cancanta lil mudhi an ta'amala go to wallafazin la yanbaghi yanzu akai shi ake malice lafazin bai tabbata ba me yasa li'annahu tafarrada bihi shahr ibn haushab shi wannan shahrun shi kadai ya takaita shi kadai yazo da wannan shi kuma wa huwa da'ifun kama sabaqa bayanu shi kuma mutun ne mai rauni ba ya kawo hujjar shi huska ta biyu malice asani hab annahu lafzun sabitun abar maganan bai tabbata ba a yarda cewa ya tabbata
bale ce falanu sallim ba ma me kawiya bu yarda ba annahu zahirun fi ghairi tahrim cewa in ma wancan riwayat ta haushab ta wannan shi kuma shahr ibnu haushab idan ya zaman to ba ta tabbata mali ce annahu zahirun fi ghairi tahrim magana ce karara fi ghairi tahrim ba ta abin da ya shahi haramtawa bal al aqsu huwa thawab akasin haramtawa shine mi shine daidai me yake nihi mali ce wal adillatu ala zalika min kitabi wa sunnati kathir idan ka ce lafazin la yanbaghi kalmar la yanbaghi me take ne bai cancanta ba kenan la yajuzu baya halatta ko su kuma suka kawo hadisin da yace la yanbaghi lil muti'i an ta'mala wajen mi wajen tabbatar da cewa wannan la yanbaghin nan ana nihin bai kamata bane amma wanda yake babu komai a kai yanzu lafazin la yanbaghi yake ni shi da albani yace to mu dauki hadisin ya tabbata ma shi lafazin la yanbaghin nan ba mu yarda ba akan a fasarta shi a haka nan ba daidai bane ba shine yake cewa kuma dalilai da suke nuni akan cewa la yanbaghin nan yana nuni akan haramci ko rashin halacci yace wal adillatu ala zalika min kitabi wa sunnati kaseeratu dalilai a cikin littafin Allah da hadisan manzon Allah akan lafazin la yanbaghi wanda yake nuni akan cewa haramci ne ko kuma rashin inganta yake cewa kaseeratu suna da yawa yace ashtazi'u bi ba'dihha zan takaita akan kadan daga cikin su mallan zai fara dai fara daga fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya qalu subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma kana yanbaghi baya cancanta lana a gare mu an nattakhidha murika min dunika kuma bayanka min awliya wasu majibuntan lamari kenan suka riki wasu shikenan yayi ai babban tashin hankali ne saboda shirka ce eh la yanbaghi ana kawai haramci ai haramun ne a gare mu riki wani kuma bayanka ya Allah sannan dalili na biyu malaka ce qaulu sallallahu alaihi wasallam manzala da yake ce la yanbaghi an yu'adhiba bin nari illa rabbun nar baya cancanta ya azabtar da wuta sai ubangijin wuta sheke da wannan damar mana kakkama wani abu azaba da wuta haramun ne yanzu la yanbaghi ana rin cewa kawai to shikenan in kuma kai shikenan babu komai akai jaizun a wannan ai biddani ne kamar kalmomi ne guda masu cin karo da jura kuma ake so a sa su su tai a bangare daya yace kaga wannan hadisi shi ma yana mana nuni akan cewa lafazin la yanbaghi to shi ma wannan ai hadisi ne mu yarda ma cewa ya tabbata maganar la yanbaghi a dauke shi a matsayin cewa jaiz ne a wannan bai halatta in jawal albani kuma haka yake مالك رواه أبو داود من حديث ابن مسعود والدارمي من حديث أبي هريرة جيم قال وانا حديثكم وما ذلك لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا بايا تنتنتا قمتمن ديكي مي قسكيا يزمن تومي يوان سيدوها نما لا ينبغي ينا نهي أكان بايا حالتا يزمن توهاكنا وانا رواية إمام مسلم سنقارن دليل حالو إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم ka duba lokacin da al-Husayn ya dauki wani dabino ko yasa a bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya rike shi ya bude bakin ya huddo wannan dabinan yace ka sani la yanbaghi inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadaka ba ta inganta ana ne an haka ne ai bar shi ce eh sun rike shi sai ya huddo shi daga cikin bakin shi da kyale shi dai inda ana ne to an yi kuma shikenan babu komai inda fazin la yanbaghi haka yake ne to shine malama bane yake cewa wannan ba haka wannan bayanin nasu gaba ɗaya ba haka nan bane ba sannan magana ta gaba malama yake cewa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yanbaghi li abdin an yaqula innahu khairun min yunus ibn matta baya inganta baya cancanta ga wani bawa yace shi yahi alheri sama da yunus ibn matta alaihi salam malama ya rawahu al-bukhari wa muslim an ibn abbas ورواه البخاري ومسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن ورواه البخاري عن ابن مسعود بن حويه تو wadannan kaga duka maganganu ne wanda malin ya kawo saboda ya ruguje hujjar su ta fari da ta biyu maganar layan bagin nan ku bar shi ta kowane huska baya sha yanzu malin ya rushe ta bangare na harko ko cewa lafazin bai tabbata ba bangare na biyu abinda ko kawo hujja da lafazin shi lafazin ba haka yake nihi ba layan bagi ba yana nihin bacci an kuka yayi amma ba su mutun ne kuna makamancin wannan sannan al-thalith na uku malai ce hab annahu zahirun fi ghairi tahrim yarda ma cewa wannan lafazin zahiri ne ba akan abin da shi haramci ba yace fa huwa yadullu ala karaha kene yana nuni akan karhanci an kyamata haka an kyamata yake cewa wahmun la yaquluna biha wannan ai wahami ne wanda su wanda suka yi wannan magana bai kamata ba su yi shi saboda a tsarin karantarwar su babu dokan karhanci tare da lafazin layan bage malam ce fa fi sharhi muslim a cikin sharhin imam musa sharhin muslim da imam an-nawawi yake ce as-sahihu inda ashabina annahu la yahrum wala yukrahu magana ta gaskiya la yahrumu baya haramta sannan kuma la yukrahu kenan a karhancin ma anan ma kuma ba zai samu gindin zama ba malam ce fal hadithu hujjatun alaihim fi kulli hal yace in taka ce muku magana wannan hadisin da suka kawo ko ta wani bangare hujja ne a kansu ba hujja bane a gare su mana ba hujja wacce su za su bada a ce eh an gamsu a hujja ne a kansu kaman kai ne misali kace kaza bai halatta ba aka ce ina dalili sai ka kawo dalilin da yake nuni akan rashin halaccin wannan abu kaga kai me ka rushe kanka da kanka malai ce abu na biyu inna hadhal jawab wannan amsa yace kallazi qablahu nabiyun shi ma kamar wanda ya gabace shi ne saqitul i'tibar shi ma ya fadi bima'ana ba a i'tibar da shi ba a lura da shi mi yasa li annahu la dalila saboda babu wani dalili ala takhsisi akan kebance wanda suka yi bayani fal wajibu abinda yake wajibi shine al baqa'u ala al umum mu tsaya akan gamamman maganar da aka yi cewa baya halatta sai ga waɗannan masallatai guda uku la siyama balantana ma wa qad ta'ayyada bi fahmi as-sahaba wannan bayanin da malai yake na cewa kamar imamin da imamul juwayni yayi bayani kamar yadda alƙali yayi bayani da wasu daga cikin malamai yana da goyon bayan sahabbai fahimtar wannan na cewa baya halatta ka niki gari ka tahi wani masallaci da zimmar yana da wata falala in ba waɗannan masallatai guda uku ba kuma haka ziyarar wani ko na makamancin wannan kamar da bayani ya gabata malaka ta bi fami sahabati alladhina rawu alhaditha wanda su suka rawaito hadisin yake ce abi basara kaga abu basara abin da fahimta kenan lokacin da ya hadu abu huraira yace mishi ai inda baka taiba mu hadu da kai da baka taiba abu huraira yace lahiya yace ai ga abin da manzon Allah ya hadu abu huraira yayin shiru kenan me fahimta ya fahimci cewa al'amru qasirun ala almasajidi salas sannan kuma wa abi huraira shi ma abu huraira fahimtar da yake nan wa ibn umara abu abdullahi dan umar shi ma abin da ya fahimta kenan abu sa'id al-khudri shi ma abin da ya fahimta kenan malice in sahha anhu faqad istadallu jami'an bihi 'ala al-man' min as-safar ila al-tur dukkan su sun yi bayani sun kawo hujja akan cewa hana bulaguro zuwa ga wannan dutsin na annabi Musa wa hum adra bil murad minhu min ghairihim sannan kuma su suka yi sanin bayanin abinda hadisi yake nihi min ghairihim sama da wani wanda ba su ba yanda sahabi zai bayani hadisi wanda shi yana tsaye manzo Allah ya hadi da kai da zaka bi ba ka yi bayani bayani wa za doka bayani sahabi za doka malaci walizalika saboda haka qala as-sunani imam as-sunani yake cewa fi subul salam a cikin sharhin bulughul maram na ibn hajar al-asqalani yake cewa kenan imamu sunani yace a cikin subulus salam yace wa zahabal jumhur yace kaga wannan mas'ala jumhurun malamai gaba daya sun tahi ila anna zalika ghairu muharramin cewa ai ba haramun bane ba dan ka niki gari ka tahi wani masallaci in dai ba niyyar ci ba in akai sallah a wajen ta daban ci in ba da wannan niyyar bane ba misali wani mutum na gari a wani wuri ne wanda kake ga iya da fifiko ko daraja ka tahi suka sun ce wannan ghairu muharram ba haramun bane ba jumhurin malamai sai imamu sunani yake cewa wastadallu bima la yanhadu amma kash sai suka kawo hujja da abinda bai iya tsayawa a matsayin hujja shine la yanhadu bima'ana bai iya tsayuwa a matsayin hujja wata awwalu ahadith albabi suka dauko hadisan da aka a cikin wannan babin na cewa baya halatta a tayi wani wuri sai waɗannan masallatai guda uku mi suka musu ta'awulu suka shiga tawilu suke juya su yace bi ta'awilin ba'ida da tawili wanda yake nesa akan abin da hadisi yake nihi sai ce wala yanbaghi ta'awilu baya fa inganta ayi tawili ko ayi tarjuma ko ayi sharhin waɗannan hadisai illa ba'da an yanhadha ala khilafi ma awwaluhu ad-dalila sai dai akan sabanin abin tawilin da su suka yi hadisin yana nuni akan cewa takaitan waɗannan masallatai guda uku su kuma suka rika bayanin cewa babu lahi za a yi zuwa wani waje ma to tawilin da suka yi gaba da tawilin wanda in ka hada shi da dalilin sai ga dalilin daban su kuma abinda suka fahimta su ma daban fahimtar su ce Allah subhanahu wataala ya musu rahama akan wannan fahimta da suka yi mal albani yake cewa zada aqibahu shi Allah bayan ya kawo wannan bayanin sannan kuma zada aqibahu fi fathil bari ibnu hajar ya kara a cikin littafin fathul bari sharhin sahih al-bukhari da afwan fathul allam na fathul allam fathul allam ya kara bayani akan cewa wala dalila duka wannan hadisan da suka zo wani ya bude kofa wani masallaci ya shigo sai ce la dalila babu dalili akan haka yace wal ahadithul waridatu fil hath ala ziyarati an-nabawiyya sannan kuma hadisan da suka zo akan ziyara na masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fadilatuha da falalan shi laysa fiha al-amru bi shaddir ra'li ilaiha to anan az-ziyaratu an-nabawiyya yana nihin ziyartar kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma akwai mas'alar da ɗan bid'a sun tada kura sosai akan ta kuma suka tuhumi da yawa daga cikin malaman sunna shine suna cewa ai sun hana ziyarar kabarin manzon Allah alhali kuma an karanta da sai da yawa wanda suna nuni akan haka suna ne nikan gari abinda hadisan suke ne mutun ya niki gari kaga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin masallacin da aka ba dama a taiku halas in ka tafi masallacin an baka dama ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sallama ga manzon Allah kamar da muka karanta dalilai da yawa anan an gane wannan to amma ni kangari dan zuwa kabarin shine kuma abinda addini shi ko mai sani ba to shine bayani da malam zai ana yace wala dalila wal ahadithul waridatu fil hasi ala ziyarati an-nabawiyyati wa fadilatiha laysa fiha al-amru bi shaddir rihal ilayha babu hadisin da ya nuni akan kimsa kaya ka tahi ziyarar kabarin ma annaha kullaha tare da cewa duk hadisin da suka zo a wannan bangaren di'afun aw mawdu'at hadisan da suka zo akan falalar ziyarar nan duka hadisai ne da'ifai ko kuma hadisai wanda suke mawdu'at wanda suke na ƙarya hadisin da babu shi kawai wani ne zai miƙe kafa ya ce Abu Huraira ya ce manzon Allah ce alhali ashe hadisin babu shi to shi yasa wajibi ne mutum dole ya tantance kan yabo ta wa Allah Nuh ibn Abi Maryam lokacin da abubuwa suka zo suka faru al'umma suka ba mazhabanci ƙarhi wasu malikiya wasu shafi'iyya wasu hanabila wasu hanafiya sai mutane suka kyale abin da ya shafi alqur'ani wannan mutumin da ya miƙe kafa sai da ya rubuta hadisi kusan 70 shi kadai ranshi sai ya ce an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadli surati kaza shi yasa ai mafi yawancin hadisan da suke magana akan falalan surori zaka samu mafi yawancin surori gare su malaman zamani suka mushi ta suka ce ka ji tsoron Allah dan me zaka ce manzon Allah ya ce alhali bai ce ba sai ya ce a ya ga mutane ai sun rikita sun rikide sun kuma fiqhu sun kyale hadisai sun kyale alqur'ani suka ce mushi yanzu duk abin da manzon Allah ya karantar da ayoyi suka cikin qur'ani ba su kai ba inda zasu ja hankalin mutane su gane kima qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan maganganun da kai na ƙarya suka yi ca a gare shi to zaka samu hadisai mawdu'at ga suna hadisai ne na ƙarya kuma malamai sun rubuta littafai akai duka an ware su an ware wanda yake na gaskiya an ware wanda yake kwata-kwata ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to haka wajibi ne mutum yana lura da wannan malik ya cewa la yasluhu shay'un minha listidlal wanda babu wani hadisi da yake inganta a cikin waɗannan hadisan kafkin su listidlal na akawa hujja da shi malik na abin da shake nan ziyara ma karan kanta wa lam yatafaddan aktharun nasi sannan da yawa daga cikin mutane ba su ankara ba lil farqi dan su bambance baina mas'alati ziyarati wa baina mas'alati safari ilaiha game da abin da ya shahi mas'ala ta ziyara ziyarar masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yana zuwa aka ta aiki hajji ko jayyid kaga wannan mas'alar ziyara mas'ala ce mai zamna a gindin kanta a cikin musulunci kuma akwai ta sannan kuma wa baina mas'alati safari ilaiha da mas'ala ta abin da ya shahi bulaguro zuwa wannan kabarin a karan kanshi mangano ne guda biyu magana ta farko maganar ziyarar kabari magana ta biyu maganar yin bulaguro zuwa kabarin me yi abinda addini ya hana yin bulaguro zuwa kabarin amma ziyarar masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka shiga kuma ka je kai sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar wannan kuma wani abu ne wanda addini ya san shi a nan darasan da suka wuce duk an ka hadisi akan wannan to shine mal anan imamu sun'ani yake cewa yace kere kaga da yawa daga cikin mutane sun kasa fahimtar bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu sai su musu kudin goro sai su hada gaba ɗaya su hukunci daya yake cewa fasarafu hadithal babi sai suka doke suka karkatar da hadisan da suka zo a wannan babi na ziyara an manquqil wadihi akan abinda hadisin yayi furuci akan shi karara bila dalilin ba tare da wani dalili ba yad'u ilaihi wanda yake kira zuwa gare shi shi hadisin yayi bayani akan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kaje sai kai sallama ga manzon Allah ana ci Abdullah dan Umar yana yayi sahabin da ruwa hadisin yake ya ganshi sama da so 100 mun karanta ana sama da so 100 zai tsaya gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alayka ya rasulullah kaga addini ne to amma mas'alar mutun ya niki gari takanas saboda tayi kuma mafi yawa zaka samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ba ake kokarin tabbatar wa abin a ana so ne in aka tabbatar da na manzon Allah sai su kwalu sai a buda ka san ita kullum aikin sabo malami suke cewa min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha iya daga cikin sakamakon aikin banza wani aikin banza kuma zai biyo bayan shi bi mana aikin da ba a saka ba da sunan addini in kai shi to ba annan zai tsira ka ba kuma wata kofa zai sake bude maka misali mauludi da ake yi kaga an ce ba addini bane ba kuma babu dalili ne yake tabbatarwa sai ka ce addini ne akai ana shikenan yanzu a yau mauludi nawa ake yi a shekara banda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin na wasu ko ba a yi ana yi to wannan min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'da ita bid'a aiwa take mata da matsala aiwa kawai take sai ta kenkeshe ta huddo wani abu sabo kuma ba sabuwar aya ba sabon hadisi amma kawai haka ne to wannan kuma shine abin da duk mutumin da yake da kokarin bautawa Allah akan dalili ya kamata ka sa ido shi addini da kake gani ba kayan kowa bane ba kayan Allah ne ya sabka da alqur'ani ya turo da manzon da zai bayani akan wannan alqur'anin haka kawai ka yarda wani ya dora ka saman hanyar banza in zaka bautawa Allah ya zamanto shine mafi girman abin da yake tsada a cikin rayuwarka ta bangaren tantancewa yanda kake ji da kasuwarka kake tunani akan ta kake lissahi akan aikin ka na gwamnati kake lissahi akan walininka to game da addini lissahin da ya kamata kai dan ka gane hanyar gaskiya ya lillimka wajibi ne a gare ka ya lillimka lissahi akan kasuwarka ko lissahi akan aikinka ko lissahi akan wani harkar da kake samun kuɗi amma abin da shi addini kawai ana ga ai ba komai bane ba wale ya ce ba a kaza ya za a ce ba a kaza shikenan wannan shine hujja ba ya za a ce ba a kaza shikenan an wuce to wannan babu ne mai sauki ba dan ka kore ba tare da yanzu ka duba ga malamin anan yanzu faji nawaye duka bayani ne akan tabbatar da wani abu to haka wannan ba Allah suke wajen tabbatar da abu ko kuma kore shi in kai sun kore akwai dalili in kai sun tabbatar kuma akwai dalili Allah musu rahama kuma ya saka musu alheri to shine ba Allah yake cewa an mantuqihi game da abinda hadisi ya nuduki akan shi alwazihu qarara yayi bayani akan waɗannan masalatai guda uku sune kawai malai yake cewa amma zaka samu wani zai karkata wannan hadisin bila dalilin ba tare da wani dalili ba yad'u ilaihi wanda yake nuni akan haka ne qultu albani yake cewa nace walil yanin zai kare da magana da aka kawo cikin fathul allam yace qultu albani yake cewa nace walil ghaflati almushari ilaiha game da rafkana wanda aka yi nuni a kanta na cewa mutane ba sa iya bambance tsakanin mas'alatu ziyara da mas'alatu safar mas'alatu ziyara da mas'alatu as-safar rishin tantance waɗannan abubuwa ya kai yake cewa walil ghaflati al-mushari ilaiha uttuhima ash-shaykhu subki aw ittahama ash-shaykhu subki afana Allah yake cewa afa yake cewa afa Allah anna wa anhu a dalilin wannan rishin tantancewa wannan ittahama ash-shaykhu subki الشيخ السبكي يتهمتي ما ليتي ألا ياهي من الدمود شي قبادها شي سبكي واتهما اتهم الشيخ الإسلامي ابن تيمية يتهمتي شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي يتهم تشيدا تشيوا بأنه ينكر زيارة القبر النبوي yace ai manzon Allah ai afwan ai ibn taymiya yana inkarin ziyarar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inji subuki sai ce walau biduni shaddir rihali yana inkarin haka koda ba kaya kadar me takaras ka tashi ba kawai koma wani abu misali ya kai ka garin madina kace bari ka ziyarci kabarin manzon Allah yana inkarin shi ya jingina wa ibn taymiya wannan maganar alhali tuhumaci ibnu taymiya ba haka yake nihi ba kamar yadda bayani zai zo anan gaba mal yace ma annahu tare da cewa shi ibnu taymiya kana ya kasance min alqa'ilina biha iya ɗaya daga cikin malaman da suka tsaya suka doge akan cewa lalle akwai ziyarar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin musulunci wa dhakirina li fadliha wa adabiha kuma ya rubuta a cikin littawayhud da babi da fasali wanda suke magana akan falalar ziyarar kabarin manzon Allah sannan kuma da ladubban da ya kamata a kiyaye saboda zaka samu mun karanta anan ba malai ke ta zaka ga wasu sun tahi maimakon su tsaya su yi abin da ya kamata a gindin kabarin haƙi hoce zaka ga suna yi sannan kenan yayin bayani akan ladubban da ya kamata a kiyaye malai ce wa qad awrada zalika fi ghairi ma kitabin ya zo da waɗannan bayanan na bayani akan tabbatar da ziyarar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da tabbatar da falalar abin da ladubban da ya kamata a kiyaye fi ghairi ma kitabin ba ma a cikin littafi ɗaya ba a cikin littafin shi da yawa ya bayyana akan haka yace min kutubihi at-tayyiba daga cikin littafin shi suke nagartattu masu kyau daga cikin akwai littafin manasikul hajj yayi magana akan haka akwai majmu'atul rasail al-kubra na shaykhul islam ibnu taymiya nan ma yayi magana akan haka malici wa qad tawalla bayana hadhihi al-haqiqa kuma sannan ya jibinci a bayanin wannan tabbaci wannan magana ma ake cewa waradda tuhumata subki sannan kuma da mayar da tuhumar da subki yayi ga ibnu taymiya wa ya jibinci wannan al'amari al-allamatu al-hafiz muhammad ibn abdul hadi shine wani gawurtaccen malami ana kiran shi da suna muhammad ibn abdul hadi wannan tuhumar da aka ba ibnu taymiya na cewa yana inkarin kaza da kaza sai shi kuma sai ya dauko alƙalami sai ya rubuta littafi ya kawo ga inda ibnu taymiya ke tabbatar da wannan magana da aka ce shi yana kore ta waye rubuta wannan littafin shine al-hafiz muhammad ibnu abdul hadi fi mu'alla yake cewa fi mu'allafin kabirin a cikin wani littafi da ya wallafa mai girma asmahu wanda ya mishi suna as-sarimul munki fi radd ala subki zararren takobi game da raddi akan subuki da maganganun da yake akan ibnu taymiya wanda ba haka nan bane ba ya rubuta littafi akan abu malika ta naqala fihi ya naqalto a cikin wannan littafin nashi shi ibnu abdul hadi an ibnu taymiya ta an-nusus al-kathira daga ibnu taymiya nassi masu yawa fi jawaz ziyara wa suke magana akan halaccin ziyarar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama biduni safari ilaiha amma ba tare da yin bulaguro ba kun fahimci abin yin bulaguro ka niki gari takanas wannan shine abin da manzo Allah ya hana anan kuma karanta da sa amma ka tahi kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afwan masallacin manzo Allah yana daidai daga cikin wuraren da aka yi mi kana damar da zaka niki gari ka tahi da ka tahi ake haji sai kuka tayi ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da ka shigo masallacin kuma ka ziyarci kabarin manzo Allah wannan babu wani lahiya kai bal addini yana jan hankali ma akan ai haka nan to shine mal annai yake cewa fi jawazi ziyarati biduni safari ilaiha wa awrada fihi alahadith alwalidata fi fadliha kuma sanan ibnu taymiya ya kawo hadisai da suke bayani akan falalan haka wa takallama alaiha mufassalan yayi magana akan wannan mas'alar ararrabe kenan da kulli a ciki da detail din ta gaba daya wa bayyana ma fiha sanan kuma yayi bayanin abinda ke cikin wannan mas'alan min da'fin nahad sayd da'ifai wa wad'in sanan kuma da hadisai mawdu'ai yake cewa wa fihi fawaid ukhra kathira akwai falaloli fa'idodi da yawa a cikin wannan littafi na as-sarimul munki afir radd ala subki akwai fa'idodi masu yawa malice fiqhiyya wa hadisiyya wa tarihiyya akwai fawaid fiqhiyya na fahimta na fiqihu akwai bayanai na hadisi akwai bayanai na tarihi sai malice hariyun Imam Al-Albani yake cewa ya cancanta بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها. يا تنتمت الطالب العلمي كي يكاو يقتشى يعمل لكن التهني يا كرنتاش. ثم سنن إن النظر السليمة كما سنن غني ونديك إلهيي يحكم ينا حكمتا بالصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على أمومه. غني ingantacce fahimta ingantatta duk wanda karanta da sanan guda uku me zai fahimta zai fahimci cewa annal hadisa waɗannan hadisai ala umumihi suna nan akan gamamman maganar sa kai duk wani masallaci banda waɗannan guda uku biya shi da ci li'annahu idza kana bimantuqihi yumna yamna'u min as-safari idan zaman to hadisin abin da ya furuci da shi yana hani akan yin bulaguro ila masjidin zuwa ga wani masallaci ghairil masajidi salasati banda wadannan masallatai guda uku mala yace ma'al ilmi bi anna al-ibadata fi ayyi masjidin afdalu minha min ghairi fi ghairi masjidin tare da cewa lalle bayani akan akwai ilimi sani akan cewa anna al-ibadata yin bauta fi ayyi masjidin a kowane masallaci afdalu shihi fi ghairi al-masjid akan wurin da ba masallaci ba ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid mafi soyuwan wurare a wajen Allah su ne ina masallataiya to amma da aka zo ga aka ce wannan masallacin uku su daban suke akan sauran masallatayen kuma masallaci ke bace su uku kadai wa qala sallallahu alaihi wasallam zalika cewa ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid mafi soyuwan wurare a ban kasa su ne masallataiya malaci hatta walau kana zalika al-masjid huwa al-masjid alladhi ussisa ala taqwa koda wannan masallacin da misali kace ai masallaci kaza saboda irin yanda aka yi kokari aka baza wane ne duka baya shiga cikin wannan uku su wannan ukun daban suke an kare kuma di yanda ka gina wani masallacin ka bai shiga cikin wadannan ba malaka ta hatta walau kana zalika almasjid koda masallacin ka masjidun masallaci ne wanda allazi ussisa ala taqwa wanda aka kirkire shi akan tsoron Allah ala wa huwa masjid quba masallacin quba haka Allah mushi take ko masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirina masallacin quba ne amma shi ma ba zai shigo cikin wadannan to ina ga wani masallaci to shine malaki ta anan qala fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla yake fada akan masallacin quba as-salatu fi masjid quba yin sallah a masallacin quba ka umratin kamar umara ne yin sallah a masallacin quba kamar umara ne to ma ko shi ba zai shiga cikin wannan hukum ba to kaga kenan min babu aula duk wani masallacin ka wanda ba shi ba ayi a ture shi malaka cewa idza kana al-amru kadhalika idan al-amru ya kasance haka yace fala an yamna al-hadith min as-safari ila ghayriha kana hadithin yayi hani akan bulaguro zuwa ga wani masallaci wanda ba wadannan guda ukun ba min al-mawadin nan daga wurare aula shi yayi cancanta wa ahra kuma shine mafi kirdaduwa kana tunda aka hudda ukun su kadai ko masallacin quba ba a ce ba kai bulaguro ka ce zuwa gare shi wanda aka ce sallah a cikin shi kamar umara ce to ina ga wani masallaci wanda ba su ba min babu aula shi cancanta kenan a kore malaci la siyama idza kana al maqsud barantana ma idan zaman to abunnihi innama huwa cewa shi in masjidun wani masallaci ne wanda buniya an gina shi ala qabri nabiyyin akan kabarin wani annabi aw salihin ko kuma kabarin wani bawa managarci min ajali salati fihi dan saboda yin sallah a cikin wannan masallaci wa ta'abbudu indahu da bauta a gindin wannan kabari to kaga wannan shi kun min babu aula a kore shi idan zama to masallacin quba bai shiga ba akwai wanda zai shiga a ce ai ga masallacin wani ai kabarin wani a ciki yake ha yo in kabarin wani yana ciki ai kaga bai halatta ma ai sallah ai mi a cikin masallacin malaka cewa min babu aula kenan shi cancan yake cewa wa qad alimta kai ka riga ka sani cewa la'n tsinuwa da akai akan man fa'ala zalika wanda ya aikata haka mutane suka dauki suka rike kabarruka annabawansu da salihan bayinsu wurin bautan Allah manzo Allah yace Allah ya tsine ma waɗannan mutane sunan al-yahudu wal nasara da wanda ya kwaikwaye su ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun rike masallatayen wannan kabarruka annabawansu a matsayin masallatayya wannan mas'ala ce daga cikin masail masu girma iya ɗaya daga cikin wuraren da ake famun dandazon zuwa a yau wuraren da ake ga cewa wannan kabarin salihi wane wannan kabarin wane ne don haka kabarin wane zaka ga har a yau akwai masu ni kangari daga nan misali Kosus dai Sokoto, Kosus dai Senegal ko na makamancin wannan saboda akwai kabarin wani, to wannan min babu aula baya halatta. Kaga ga masallacin da manzon Allah ya bashi tazkiya ba a tai ba, ina ga wani wanda ba shi ba, min babu aula. Malatu wa qad alimta, ka sani la'na la anta da akai man fa'ala zalika, wanda aikata haka da haka, fala fa hal yu'qalu, yanzu shin za a iya hankaltan an yasmaha shari'u, cewa shari'a ta bada dama, ash-shari'ul hakim, mai shar'antawa mai hikima shine wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya bada dama bisafari na yin bulaguro ila mithli zalika, zuwa ga irin waɗannan masallatai wanda akwai kabarin wani salihin bawa kabarin wani annabi, wannan bai halatta. Malai ce wa yamna'a min as-safari aw yumna'a min as-safari ila masjid Quba, sannan kuma shi ash-shari'ul hakim dinnan wa yamna'a ya hana min as-safari na bulaguro ila masjid Quba, zuwa ga masallacin Quba. In aka hana zuwa masallacin Quba, to wani masallacin da aka gina akan kabari, kaga min babu aula, shi cancanta a hana. To wannan shine abin da malai ambata, ina ganin kuma ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata. San kanta ne wa? Musa'ana sai mu tashi darasi na 61 insha Allah. Khulasatul makalam, yani rezimin abin da aka faɗi gaba ɗaya, yanzu bayan ya ƙare ruguje abin da suka faɗi, yanzu zai faɗi maka sakamakon abin da za a fitar da shi. Wannan kuma zai zama to a cikin darasi mai zawa insha Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. تبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. كذلك